Kai tsaye daga filin jirgin saman sarkin musulmi Abubakar na uku, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zarce ne ya zuwa gidan marigayi tsohon shugaban kasa Shehu Shagari da ke birnin Sokoto. Shugaba Buhari ya shiga zuwa cikin gidan ba tare da ƴan jarida ba, inda ya gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayin, kana ya fito a harabar gidan inda aka yi tanadin wajen zama domin ta'aziyya. To sai dai anan kam shugaba Buhari bai ce uffan ba ga dimbin jama'ar da suka tattaru, ciki kuwa har da sarakunan gargajiya. To amma kuma ya gabatar da takardar jaje da ta'aziyya a hukumance ga gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal, wanda shi kuma ya miƙe ya karanta sakon na shugaban kasa.
The very sad news of the passing away of Olusegun Usman Ali Shagari, former president of the Federal Republic of Nigeria.
Yace rasuwar tsohon shugaban Najeriya Alhaji Shehu Shagari babban abin bakin ciki ne. Hakika wannan babban rashi ne ga dukkanin Najeriya, ba tare da la'akari da kowane irin bambanci ba. Marigayi Alhaji Shehu Shagari muhimmin al'amari ne ga ƙasar nan. Kasancewarsa shine mahadi na ƙarshe da ya hada mu da gwamnatin bayan ƴancin kai ta sa Abubakar Tafawa Balewa a matsayinsa na zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na farko a Najeriya. Ina miƙa sakon ta'aziyya ga iyalai da gwamnati da kuma jama'ar jihar Sokoto akan wannan babban rashin. Gwamnatin tarayya za ta samar da wata kafa ta tunawa da marigayi tsohon shugaban ƙasar.
Yes, sincerely, Muhammadu Buhari.
Bayan gabatar da wannan ne a gajarce, shugaban ƙasa ya miƙe inda ya koma zuwa filin jirgi, kana ya tashi zuwa Abuja. Hakan dai ya biyo ne bayan ƙorafe-ƙorafe da cece-kuce da ya karaɗe kafofin sadarwa na intanet na rashin halartar shugaba Buhari a jana'izar marigayin a jiya. To amma kuma wasu na ganin ziyarar ta yau ta wadatar. Bashir Gidado shine kwamishinan ciniki da masana'antu na jihar Sokoto.
Wannan cece kuce kila ya ta'allaka daga abubuwan da suka faru inda aka fito wasu muhimman mutane da yawa a wannan jiha tamu mai albarka. Allah ya anshi rayuwarsu, kuma ba a ga ya taku ya taho ba. Yanda sauran duk shugabanni suke yi idan irin wannan abu ya faru, ko na jin daɗi ko na akasin haka, sukan zo. Shi sai ba a samu ayi haka ba wannan lokaci. Shi ma jiya an yi tunanin a gane shi, kuma Allah bai sa ya zo ba. To yanzu gashi Allah ya kawo shi. Saboda haka tunda Allah ya kawo shi yanzu ya zo yayi wannan ta'aziyya, sai a yi mishi yabawa akan zuwan da yayi. Duk da yake wasu suna ganin kila saboda wannan cece kucin da aka yi tsakanin jiya da shekaran jiya, kila shi ya kuma ya allaka wannan zuwan nashi. Amma dai tunda dai ya zo, sai a bar magana akan ya zo.
A tarihance dai Muhammadu Buhari ne ya kasance shugaban mulkin soja kwana ɗaya bayan juyin mulki a shekara ta 1983, inda aka hambarar da gwamnatin ta Shehu Shagari bisa zargin ayyukan cin hanci da rashawa. Kana kuma aka tsare Shagarin a kurkuku har na tsawon watanni 20. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.